Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan ciwon basir wanda a turanci ake kira da pile, a likitance kuma ake kira da hemorrhoid. Basir dai cuta ce da ke haddasa kumburi da rashin sukuni, a wasu lokutan ma har da zubar jini ta dubura ɗan adam. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na shahararren asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi, inda ya fara da yi mana bayani game da cutar ta basir. Likita, gare ka.
Shi ciwon basir dai a turance an fi kiran shi da pile, amma kuma a likitance asalin sunan shi shine hemorrhoid. So wannan ciwon basir din nan ba wani babban cuta bane illa kaman bayani haka. Shi wannan duburan namun nan kamar yadda muka sani yana da jijiyoyi, jijiyoyin da yake kaiwa jini wanda yake taimakawa tare da su muscles, wato tsoka kenan da yake jikin ɗan adam, gurin shiga a gurin wato ainihin fitan bayan gida kenan. So yayin da ya kasance cewa ɗaya daga cikin waɗannan jijiyoyin ya kumbura, yayi kumburin da har zai zo ya fara takura gurin, yanzu ya kasance ya fara yin jini, yana yin kaikayi, yana yin zafi alal misali, to shine ake kira da wannan shi hemorrhoid ko kuma pile ko kuma basir a Hausa. So ba wani babban abu bane illa wannan jijiyan da yake jikinmu ne yake kumburi saboda waɗansu dalilai da zan tattauna a gaba.
To likita, shin me ke haddasa cutar basir?
Babban abin da yake kawo wannan basir din shine bayan gida mai tauri tare da straining yayin yin wannan bayan gidan. Straining shine wannan nishin da zai kasance mutum yana yi dan bayan gidan yayi tauri. Wannan nishin yana jawa pressure yayi yawa a wannan particular gurin, wato a jikin dubura. To wannan nishin da mutum yake yi saboda bayan gida mai tauri shine yake janyowa sai jijiyoyin sai su fara reacting, sai kuma on their own su fara gajiya. Wato gajiyan nan shine zamu iya kamar a matsayin pressure kenan, suna gajiya sai kuma su fara dan kumburin a gaba a gaba a gaba continuously, wato a gaba yana kai yana kai yana taruwa har sai kai to the extent that ya kara wannan kumburin. So a takaicen takaitawa dai kenan, yayin da mutum yana yawan samun matsalan na bayan gida mai tauri wanda ya kai to the extent that zai na yin nishi ko kuma yawan zama akan shadda ko kuma ba kan shadda ba, wanda ya kamata a ce mutum ya yi bayan gida cikin minti 2, minti 3, ga mutum ya yi minti 15, 20, 30 ko ma sama da haka, dan yana so bayan gida ya samu ya fito, yana ta gwagwarmaya a cikin bayan gida, yana ta shan wahala, to shine babban dalilin da yake sawa wannan basir din yake samu har ya fito.
To kamar wasu alamomi ne da idan mutum ya ji ko kuma ya gani suna bayyana za a iya cewa wannan lalle yana fama da cutar basir?
To shi wani abu da basir akwai wanda bayi da alamu, wato asymptomatic kenan, akwai wanda kuma they are symptomatic, wato wanda suke da alamu. So ba mun mamaki bane mutum yana da basir amma bayi da kowane alamu guda ɗaya, amma kuma ga wanda alamu ya fito musu, to yawanci ɗaya daga cikin wa'innan ne ko ma ga baki ɗayan su. Na farko dai akan samu shi kanshi kumburin wanda mutum zai na jin abun a jikin shi wani lokacin ma har yakan fito da jini, sai dai kuma a gane wani abu, ba wai bayan gidan bane yake yin jini, a'a shi jini daban, bayan gida daban. Yayin da aka ga jini a cikin bayan gida, to wannan kan tabbas ba basir bane, amma yayin da ya kasance ga bayan gida daban ga jini kuma daban, to wannan yafi alamun basir. Ga wa'insu yana musu tsananin zafi, akwai wanda ke zuwa musu da majina ma a jikin shi tare da kuma wato ainihin kaikayi da wannan general discomfort din nan. Discomfort shine mutum ya ta jin wani iri, ko ya zauna, ko yana tafiya, ko kuma yana wani abu ma zai ji, still akwai nan rashin jin daɗin a ta gurin duburan shi ko kuma ta gurin duburanta. To waɗannan su ne manya-manyan alamomi na wannan basir ɗin. Abin ba zallan nan ba, ya kamata mu fi sa himma da ƙwazo akan ire-iren waɗannan basir ɗin, dan shine zai famu dama mu san cewa okay, to doga irin nawa alamar yadda take zuwa mun. Daga kuma cikin manya-manyan ire-iren muna da su in degrees ne, wato hawa-hawa kenan. Muna da first degree, muna da second degree, muna da third degree, muna da kuma fourth degree. To first degree shine wanda babu prolapse. Prolapse ne shine wannan bullo ko wannan. So mutum kenan yana da basir amma tana ta ciki, wato internal hemorrhoid kenan. So ko ma menene ba zai taba jin ta ba, amma kuma yana da shi ko kuma tana da shi. Na biyu kuma akwai prolapse, amma prolapse ne yakan auku ne yayin straining, yayin da mutum ya kasance yana wannan dogon nishin nan da na faɗa a baya, yayin da mutum kuma in aka ce yana nishi, to ba mun mamaki bane bayan gidan yayi wannan taurin, to sai kasance cewa kenan abin ya fara bullo kowa. Amma in ya kasance babu matsalan nishi, in ya kasance shi a bayan gida ya zo da laushi to wannan ba zai bulluko gabaki daya ba shine second degree kenan fourth degree ko kuma degree ko kuma ince hawa na uku shine yayin da ya kasance saboda nishin da mutum yake yi saboda bayan gida mai tauri to sai ya kasance shi a wannan ya bulluko wato shi wannan jijin da na fada yake kumbura sai ya bulluko amma kuma ba zai koma ba har sai an sa yatsa an mai da shi wato za a iya pushing din shi back kenan sai kuma fourth degree wato na ƙarshe shine ko ka sa yatsa ma ba zai fito ba saboda wannan nishin da ake is continuous wato ya dade na wani tsawon lokaci alal misali kuma ya kai to the extent that bullukowan ba wanda mutum zai iya maidawa bane so kenan mutum zai iya tambayan kanshi shin in yana da basir alal misali mai bullukowa ne a wanda zai zo ya kasance koma da kanshi ne wanda sai ka sa yatsa ne ko kuma wanda ko ka sa yatsa ma ba zai koma ba dan za ta iya ka sa ya koma amma kuma ya sake fitowa so kaga kenan kullum mutum wannan gurin ya kasance yana da shi to kenan yana bude constantly so ba amma wuki bane yana da wannan fourth degree din daga wayansu ire-iren shi ko muna da internal muna da kuma external internal shine wanda yake ta ciki wanda kamar yanda na faɗa ba dole mutum ya san yana da shi ba external kuma shine wanda har muke ganin shi wanda gashi ne yana zaune a waje amma daga cikin wanda suka fi wahalar shi ne shine thrombosed hemorrhoid wanda shi kuma tarin jini ne wanda yake fitowa shi ma duk ta wannan jijin da na faɗa din ne kumbura sai zo yayi waje amma daga cikin manya-manyan alamomin shine tsananin zafi zafin da in ba a kiyaye ba wayansu har akan ba su gado sai kuma ya kasance yana zuwa da jini tare da wannan duk alamomi da na faɗa a baya na su majina tare da kuma rashin jin daɗi a dubura gabaki ɗaya.
To likita shin akwai wasu nau'ikan cututtuka da suke da kamanceceniya da ciwon basir?
Tabbas akwai su wayansu kuma ba wai zallan kamanceceniya bane ba rather matsala ne da ake samu tsakanin wanda shi yake tunani yana da basir da kuma ba ma basir din yake da shi ba wato marar lafiya kenan musamman yayin da ya je gurin likita bari wani bayani a gurguje wannan yana da kyau don Allah mu fahimta da yawa daga cikin mutanen da suke da wani rashin lafiya da ya hada da dubura in sun zo gaban mu sukan ce mana suna da basir ne to yayin da kace kuma kana da basir abinda ni likita san dauka shine ai wani likita ore ya ganka ko kuma ya ganki yayi diagnosis ɗinka ko kuma ya tabbatar da cewa kana da basir to da kazo ka faɗa mun ni kuma kai zan daura akai ne to ba dole kasance na tsananta a bincike ba musamman ya kasance cewa ga patient guda 30 suna jira a baya gashi ya kasance cewa ni kaina na gaji ko kuma akwai aikace ko kuma gashi an kawo emergency to kai kuma kazo ka ce mun kana da basir to abinda zan yi kai zan rubuta ka ce kana da basir ne ba abun mamaki bane ba basir kike da shi ba dan uwana ba abun mamaki bane hala kana da anal fissure ne ko kuma anal carcinoma ko kuma anal fistula ko kuma anal abscess ko kuma pruritus ani ko kuma diverticulosis ko kuma irritable ko kuma inflammatory bowel disease ko kuma su colorectal carcinoma so bari dan yi su a gurguje wa'innan su ma a namu fahimtan basir din da mutane suna kama da basir amma kuma kwata-kwata akwai wanda basu da kamanceceniya yanzu kamar aka ce fistula yana nufin rami ne da yake fitowa a gefen dubura to kaga mutum ba dole ya san rami bane wannan zai zo ya ce maka kai basir ne bai ma san cewa wannan rami bane so kaga a matsayin ka na likita ba dole ka sa himma da kwazo a yi wannan binciken da na faɗa a baya ba wannan ya kasance fissure ne shine kamar dan yago wanda yake bullukowa ko da min wanda yake fitowa ta gurin dubura wanda wani zai ce maka yana da basir kuma ba basir bane fissure ne abscess wato zai kasance cewa in mutum yana da wato kamar a ce iwa ne wanda ya zo ya taru a gurin wanda mutum zai ce maka gashi nan yana da basir so duk ba su bane carcinoma kamar kansa ne gabaki daya so in mutum ya zo ya kasance yana da kansa ya zo ya ce maka yana da basir so kun ga abubuwan sun yi asalin hannun riga kuma baki ɗaya management ɗinsu da treatment ɗinsu ba iri ɗaya ba ne balle kuma mutum ne wani cutuka yake da shi wato pruritus ani kenan ya ta samun kaikai na wannan duburan wannan kuma ya kasance a yana barin farce ya ji ciwo kan shi wanda zai iya jawo fissure ɗin for example duk za su taru da kalma guda ɗaya ne ina da basir so sai sa jama'a in kun zo kar ku ce wa likita a mace ne ko namiji ina da basir ko kuma alal misali wani abu kamar ku nuna musu ko kuma ku faɗa musu alamomin da kuke ji kuma yana da kyau ku yi insisting ku ce su gani su ma su duba especially in ya kasance ce wa guri ne wanda ka san akwai ƙwararrun ma'aikata in ba haka ba to zai kasance mutum ya zo ya develop wani condition din da ba shi ba sai ya satuka wata da watanni wayansu ma har wayansu shekaru kuma kafin a zo a gano cewa ai gabaki ɗaya ba ma wannan yake da shi ba ya dade yana bata kuɗin shi ta dade tana bata kuɗin ta bata lokaci tare da kuma shan magungunan da ba gaira ba dalili.
To likita shin ma cutar basir tana ɗaukar lokaci ne kafin ta bayyana bayan mutum ya samu cutar?
To gaskiya wannan yafi alaka da irin yanayin bayan gida mai tauri da mutum yake da shi da kuma irin lokacin da yake da yake yi da kuma uwa uba wato yayin da yazo yin wannan bayan gidan yana irin wannan nishin nan saboda bayan gidan ya samu ya fito in kasance mutum yayi satuka wata da wata ni kan ba mun mamaki bane zai iya developing issue amma in kasance cewa mutum kwata-kwata bai da irin wannan issue na bayan gida mai tauri ko kuma yazo ya kasance ya dade yana zaune a bayan gida ko kuma gashi nan bayan gidan ya dame shi yana kan riƙewa aikin shi ne rike bayan gida ba don kuma ba don alal misali ina jin wani iri na zuwa bayan gida ko kuma a inda yake zaune babu bayan gida ko kuma yana jiran wani lokaci yayi alal misali 11 da rabin safe mutum yake jin bayan gida sai ya ce to ai nan da awa 1 da rabi za a kira sallar azhar to bare bari sai lokacin sallar azhar to kun in tayi kafin je bayan gida to duk wannan abubuwa ne wanda suke developing suke tahuwa suke iya determining din wannan fitowa na basir din so kenan babu wani takamamman lokacin da za a ce maka ai nan da sati 2 sati 3 wata 1 wata 2 wata 3 a'a duk abin da zai sa a samu wannan pressure a wannan veins din nan wato jijiyoyin da suke jikin dubura da har zai zo ya dame su su fara bulukowa to duk shine abubuwan da ake so ayi avoiding wato a guje mawa in dai aka guje masa to insha Allah ta'ala to shi ma wannan matsala na hemorrhage din ko kuma pile ko kuma basir insha Allah zai tafi
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latinas anan zamu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon inda likita zai yi mana bayani kan alakar maiƙo da kuma zaki da cutar basir a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa mu kasance lafiya
asaina ce ka ce doniya ana ta wani sabbi ba ana rawa